عثمان بن عمر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم بركه مسجد عمر بن الخطاب عندما كسابا دكان ران سبدو a wannan lokaci mai albarka na tsakanin magarba da isha haka yau ma Allah subhanahu wataala ya kaddara haduwar mu a karatun wannan littafi mai albarka littafin at-tajrid as-sarih wanda aka yi ikhtisarin sa daga littafi na Imam al-Bukhari wanda yayi wannan aiki na ikhtisari shine al-Imam Zabiri rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu hijira tana da shekara 893 Allah ya ji kanshi da rahama a ci gaba da karatun littafi inda muke muqaddima yau muna 21 ga watan Jumadal Ula hijiran Manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda kuma yake 25 ga watan 12/2021 mun tsaya a muqaddima inda mala yace balamma kana kazalika ma'ana yana bayani akan hanya wadda ya bi da kuma tsarin da ya bi wajen ikhtisari da kuma sababin da yasa yayi wannan ikhtisari ma'ana shafewa isnadi da kuma takaita maimaita hadisi kamar yadda yake al'adar Bukhari hadisin da ya maimaita shi a guri 7 to kawai sai ya kashi a guri 1 ba tare da kuma ayoyi ba da yake bude tarjuma babo ba ba kuma tare da mu'allaqat ba kamar hadisan da yake kawowa ba tare da isnadi ba ba kuma tare da waɗanda suke mafdu'atu ba maganganu wanda yake kawowa mawqifat akan sahabbai da kuma tabi'ai sai malam bayan ya hakaito in qauli na nawi sai ce falan ma kana kadhalika yayin da ya zama haka habantu an ujarrid ahaditha sai na kaunaci in tsiretar da hadisai wanda suke cikin as-sahihul jami' min ghairi tikrar ba tare da na maimaita su ba waja'altuha ma'zufatan asani sai kuma na sanya su suka zamanto kenan abiban shafe ma isnadai babu silsilatul rijal as-sanad haddathani fulanun an fulanin sai shafe liyaqruban tiwalil hadith dan ya zamanto dauka hadisin ya zamo a kusa ba wahala min ghairi ta'bin ba tare da wahala ba alhali inda isnadi wani sai kaga ya kosa kan akai qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza وإذا أتى الحديث المتكرر إن حديث يزو أبي بميمتا أثبته في أول مرة تو سي إن تبتر شي كو أكر فرقو بني دا بقات سينا ميمتا وإن كان في الموضع الثاني زيادة فيها فائدة ذكرتها إن كما حديث أم ميمتا شي غوري أوكو كو هدو ينزو أباب ينهرقو دا نزو نتبتر شي إن زيادة إن أباب نأوكو تكي to sai in tabbatar da ita a nan na farko inda na kashi sai in tabbatar da ita inda na kashi wanda dukkanin waɗannan hadisai wanda suke cikin sahihul bukhari waɗanda kuma imamu al-bukhari ya dinga maimaitawa a al'ada ta bukhari bai taba maimaita hadisi ba ya kashi ya ƙara kai shi gaba ya ƙara maimaita shi gaba to face akwai wata fa'ida wanda ta sai haka ko bangaren sanadi ya rawuce shi ta wajen wancan sai ya rawaita ta wajen wancan ya canza hanya kaga wannan zaka samu amfani bangaren karfin hadisi cewa ya zo ta can ya zo ta can ko kuma ya zamanto akwai wata fa'ida ta karin wani lafazi wanda kenan shi ma abin amfani ne wa idza atal hadith al mutakarrir in hadisi ya zo abin maimaitawa asbattuhu fi awwal marra wa in kana fil mawdhi' athani ziyada in a guri na bid'a akwai dadi fiha fa'ida wanda kuma cikin ƙarin da naka akwai wata fa'ida zakartuwa ina ambata wa illa fala in kuma babu wata fa'ida kenan in fa'idar jihatus sanadi ne kaga shi kuma bai magana anan to fala shi kenan ba zai ƙara maimaita shi ba wa qari'ati hadithun mukhtasar hadisi yakan zawa abin takaitawa wa yati ba'da fi riwayatin ukhra absat zai iya zama hadisi abin takaitawa kuma daga baya a wata ruwaya yazo yafi tsayi wa fihi ziyada ala al-awwal ana akwai ziyada akan na farko fa akutubu tsani to sai in rubuta na biyu wa turki al-awwal sai in bar na farko li ziyarati al-fa'ida duk dai dan nime dadin fa'ida wala azkuru min al-ahadith bala ambatawa daga hadisi illa ma kana mustanidan musnidan muttasilan sai wanda ya zamanto musnadan abin zawwa da shi da isnadi muttasilan wanda yake ya sadu zuwa ga mazalla sallallahu alaihi wasallam kenan hadisin da yake kawowa musnad saboda kenan sahihul musnadul jami muttasilan sannan ya wanda ya zamanto muttasili ba wanda akwai kitsayi ba amma ma kana maqtu'a amma wanda ya zamanto maqtu wanda ya zama abin datsewa a mu'allaq ko kuma wanda yake mu'allaki fala ata'arradu la nan gurin bazan bujiro ba zuwa ga kawuwa kaman maganganun sahabbai maganganun tabi'ai ko kuma ma koda mausuli ne in dai har a asalin sahih can gurin bukhari ya kashi mu'allaq to ba ka ganshi bane wa kadhalika ma kana min akhbar as-sahaba haka nan maganganun sahabbai faman ba'dahum da wanda suka zo bayan su mimma laysa lahu ta'alluqun bil hadith daga wanda ba su da alaka da hadisi wala fihi zikrun nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma magana da ba a ambata ma'aiki ba a ciki fala azkuru bala ambata magana sahabi ce amma bayan wafatin manzala sallallahu alaihi wasallam ko kuma tsakanin su ne sahabbai ba irin mawqufi ba wanda yake da ni hukumin rafa ina misali ka hikayatu mashai abi bakr ulu kamar labarin tattaki da abubakar da umar suka yi radiyallahu anhu ma ila saqifata bani sa'ida kaga yaushe suka yi wannan bayan wafatin manzala sallallahu alaihi wasallam a lokacin mubayi'a ta sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu wama kana fihi min al-muqawala bainahum da kuma maganganun da suka gudana tsakankanin sahabbai ka qissati maqtal umar radiyallahu ta'ala anhu kamar qissa ta shahada da sayyidina umar yayi wadda abu lu'lu al-majusi ya kashe shi wa wasiyatuhu li waladi da kuma wasiyar ma da yayi wa dansa fi an yasta'dina aisha cewa ya nemi izinin ummul mu'minin aisha li yudfana ma as-sahibai dan abin ne shi tare da abokanan shi in ta bada dama to in kuma bata bada ba dama sai a kai shi inda ake binne wa ragowan sahabbai wa kalamuhu fi amri shura kamar magana shi akan al'amari na shura wa bai'at Uthman kamar mubaya sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu wannan duk labarai da Imam al-Bukhari ya ka to ana az-zabili ba zai kawo maka ba saboda wani al'amari ne wanda bai da ta'alluki da manzala sassan bayan wafatin ma'aiki ne abin ya faru wasiyatu Zubair li walidi kamar wasiyar da Zubair radiyallahu ta'ala anhu yayi wa ɗansa fi qada'i daynihi wajen biyan bashin shi kaga wannan shahada shi shekara ta 36 to kaga baka gani ba a nan gurin shekara 36 da hijira tuntuni manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 23 da barin shi duniya wali walidi fi qada'i dini wa ma shubha zalika amma kamar ta Jabir fa kaga kamar ta Jabir akwai alakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ta kenan wannan kenan za a gani li walidi fi qada'i wa ma shubha zalika thumma inni azkuru isma as-sahabi sannan ina ambata sunan naka ambata sunan sahabi alladhi rawa al-hadith wanda ya rawato hadisi fi kulli hadithin a kowane hadisi li ya'lama man rawa dan saboda li ya'lama man rawa dan asani wanda ya rawaito wa altazimu kathiran so diyawa kuma ina lazumta alfazahu lafzan da shi sahabi amfani fil ghalib misal an yaqula kamar yace kenan alfazul lafzan nawa na bukhari misal kamar an ya kula yace an aishata rawi yace an aishata wataratan yaqul an aishata zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin kuma yace an aishata zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam to inda bukhari a asalin sahih yazo da an aishata ni ma sai an aishata inda yazo da an aishata zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam ni ma kuma sai yazo da an aishata zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam wataratan yaqul wani lokacin kuma yakan cewa ummul mu'minin wa ahyanan yaqul an ibn abbas wa hinan yaqul wani lokacin kuma yakan ce an abdullahi ibn abbas to inda yazo da an ibn abbas a asali ni ma an ibn abbas
ana abdullahi ibn abbas amma ba zai ce ba ani ibn abbas ni kuma in ce mi ana abdullahi ibn abbas kenan irin wannan shi kuma amana bangaren ilimi abinda ka kwafo ainin maganar mutum to haka ake so ka kawo sahabin da ya kawo yayi wannan ka kawo wannan sai dai inda kamar ya kawo sunan sahabi bai atarabi ba nan gurin dan kasa radiyallahu anhu ko kuma rahimahullahu ta'ala duka wannan bali amma koda kana da wani idraki da zaka yi ma wanda ya rubutu na nussa to sai dai ka ja alama a ƙasa sai zaman to kai wannan amma amana ce bai yiwa ka canza ko ka sa wannan amana ce ta ilimi sabani yanda waɗanda suke dolaye a babban ilimi suke cewa an izala sun hudda kaza sun hudda kaza wani lokacin ma har ma hakan yakan bayuwa kuma zuwa ga samun zalla wasu ma kaga sun yi tunanin haka ne wanda wannan kuskure ne kuskure ne wannan kace an yi kaza kai dai daga manyan malamai ya samu wannan zalla din lokacin da yake nuna cewa akwai wata magana a cikin littafin Sheikhul Islam Iqtida'us Siratul Mustaqim sai yace amma su Hamidul Fiqhi daga baya su suka cire wannan to kaga wannan tabbas kuskure ne kuskure ne saboda zai iya bayuwa mutane sai kenan duk ahlus sunna da mami haka nan suke Allah ya gafarta mushi kuskuren shi kuskure ne duk da tabbato shi a babi na ilimi kuma maganar wani Allah shi da kanshi inda ya san za ta bayu zuwa ga wancan tawahum na wanda suke yan bid'a ba zai fadi ba kuma manufansa ma ba kamar manufarsu bane ba shi yana kokarin fadin abin da yake gaskiya ko da kuwa abin ya shahi kenan kuskure ne kai a babe ne na shi tabbatar da gaskiya saboda mutumin da zai kwashe shekaru yana kokarin dora mutane kan gaskiya to dan ka samu kuskure guda la budde zaman to ka bashi usuri shine abinda Sheikhul Islam ya rafa'ul maram al-a'immatul a'la abkan bada uzuri akan a'immatul madhahib in har an samu wani kuskure nasu yace wataratan kenan wa kadhalika ibn umar وحين يقول عن انس وحين يقول عن انس بن مالك فاتبعه في جميع ذلك سين بيشي دكا cikin wannan wataratan yaqul an fulan ne an sahabi wani lokacin sai yace an wane yana nufin sahabi an nabi sallallahu alaihi wasallam wataratan yaqul wani lokacin kuma sai yace qala qala rasulullah ma'ana sahabin yace Allah sallallahu alaihi yace وحين يقول wani lokacin yakan cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kaza wa kaza fa'atba'ahu fi jami'i dhalika duk cikin nan dai ina bin Imam al-Bukhari فمن وجد في هذا الكتاب ما يخالف الفاظه دو وند التابين نن يا سامي ابين ده يسابا ما لفظين بخاري فلعله من اختلاف النسخ وتقيلا كينن daga samun sabani ne na nusuka karga ga wani kuskure kace kaza a kana iya yiwa inda aka sa nusukar da shi malam yayi amfani da ita to nusukar bukharin ka ta sha bamba so da haka kenan daga nan ne aka samu kuskure amma ba wai shi ba da gangam yayi wannan sai kuma yake son ya nuna maka nusakh na Bukhari ba dai bane ba saboda haka kuma yana son ya nuna maka ba gurin malami dai ba ake karatu kana iya karanta littafi gurin wannan malamin ka karance shi gurin wannan ka karance shi gurin wancan ko ne da risala mai kyau sabar na salaf akan al-iqra' yanda zaka ga magabata wani ya karanta Bukhari so 300 wani ya maimaita so kaza yanda magabata suke tukufa akan dirasa na karatu sai mala yace wali bihamdillahi fil kitab al mazkur wali ina da bihamdillahi dan ina mai godiya ga Allah mana godiya akan ni'ima ta ubangiji yana hadin wannan ne a babe kenan nami godiya akan ni'imar ubangiji ba wai dan alfahari ba ko kuma nuna yana da yawan shewunne ko kuma yawan wannan yace wali bihamdillahi ina da alhamdulillah fil kitab a dangane da Bukhari al-mazkur fil kitab al-mazkur a wannan littafi abin ambato wanne kenan Bukhari asani da kasira ina da isnadai wanda suke masu yawa muttasila wanda suke kuma suna mai saduwa in ka bi silsila kin malamin da ya karantar da ni muttasila to wannan isnadin yana kaika bil musannif har izuwa Bukhari malami na wane gurin wane ya dauki ilimin gurin wane ya dauka gurin har zuwa gurin Bukhari ba malami na wane ba ya dauka a saluda kine yace kine eh dan ina da har zuwa kaza amma shaykh idda daga malamai tewa famin zalika yana daga cikin ruwayati lahu ruwaya ta da ne ta Bukhari an Sheikhiyal Allama daga malami na mai dumbin ilimi Nafisuddin wanda yake tsadadde addini wanda nisba ce zuwa ga Ibn Rushd malamin shi kenan. Nafisuddin shine Abi Rabi Suleiman ibn Ibrahim al-Alawi rahimahullahu ta'ala wanda kenan yana dangantuwa zuwa ga gidan Sayyidina Ali radiyallahu ta'ala. Qira'atan minni alayhi ni ne na karanta Bukharin yaji ya tabbatar mini cewa daidai ne. Li ba'dhi amma bangare ne na samu ne gunshi. Allah bai taimake da ida sawa wa sama'an li akthari amma kuma naji mafi yawa kuma naji daga karantawa shi na karanta mai bangare mai yawa kuma naji ana karanta mai naji wanda hanya ce karbabbiya wajen malamai ka zo da bukharinka ka zauna gaba aran ma kana karantawa kana karanta inda yaji kai kwamfale ce a nan ba daidai bane ba ko dai ya rike nashi ko kuma ka rike naka inda yaji an yi wannan inda kake da wata tambaya sai ka ce nan gurin yaya kaza saboda haka sai ka bibiya duka to wannan shine kenan karanta wannan ko kuma yana karanta ko ana karanta mishi kai kuma da littafi hannunka kana saurare nan ma babu matsala duk da cewa wannan ya fi kenan wancan na harko wa ijazatan fil baqi rago kuma ina da ijaza shi kuma ne shi malamin ne zai ga cancantuwarka ya maka ijaza ko dauki marwiya tsin ya baka ko kuma yace kana da ahaliyar yanzu ka karantar da kaza yana iya baka da sarsara in saboda ya yarda da kai bi madinatu ta'iz a garin ta'iz sanata 23800 a shekara 1820 kala yace a khabarana bihi walidi kuma babana ya karantar da ni dai Bukhari ijazatan shi ma ta hanyar ijaza kenan ya bani labari amma ta hanyar mi ijaza ma'ana ya halitta mu ruwaya wa shaykhan al-imam al-kabir sannan kuma da malami na wanda yake jagora babba sharaful muhaddisin daukakan malaman hadisi Musa ibn Musa ibn Ali ad-Dimashqi al-mashhur bil Ghazuli wanda an fi sani shi da Ghazuli saboda yana sai da zare su da suna ayyuka irin wanda suke nan qira'atan minni alayhi wannan kuma qira'atan minni alayhi ni ne na karanta mushi li jami'i duka na karanta qala da babana da shi wannan malamin nawa su biyan suka ce akhbarna bi shaykhul musnid ya karantar da mu bukhari a shaykhul musnid malami wanda yake abin danganawa zuwa ga shagaltuwa ga kula da isnadi al-mu'ammil ابن عباس احمد بن ابي طالب الهجار اجازه للاول وسماء للثاني وند اجازه ثانيه اجازه للاول وسماء للثاني شي كما نبين سماع كنن مالمين نوا سماع ما هي فينا اجازه ومن روايه له iya daga cikin ina da dai wata ruwaya ina da nusa wadda na rawaita an Sheikh Salih al-Imam waliyullahi ta'ala abi al-fatih muhammad ibn al-iman zainuddin abi bakr ibn al-husayn al-madani al-uthmani sama'an li akthari shi kuma mafi yawa sama'i ne saurare ne wa ijazatan li jami'i kuma raguwa kuma duka sai muni ishafa wa sheikh khatimat al-huffaz shamsuddin abi al-khair muhammad ibn al-jazari ad-dimashqi شيما إنا والقاضي العلامة تقي الدين محمد بن أحمد الفاسي الشريف الحسني المكي قاضي المالكية بمكة المشرفة إجازة مؤينة وإن إجازة تودا تك مؤينة تنادى الوقوف وأكون وجه ودا تك عامة وإن ني أي نعمة إجازة منهم لجميعه دجك كلام بخاري رحمهم الله تعالى الله يا جكنس قالوا ثلاثتهم سو اكو دكا سكتي امبارا بي شيخ الامام الحافظ شيخ المحدثين ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن الصديق الدمشقي المعروف بابن الرخصام قال امبارا بي ابو العباس الهجار واخبرني به عاليا ده سناد وند يكي عالي كنا الشيخ الامام زين الدين ابو بكر بن الحسين المدني المراغي ولد شيخنا ابو الفتح شي دم بابن مالمو ني ابو الفتح وقاضي القضاة مجد الدين محمد بن يعقوب محمد بن يعقوب الشيرازي إجازة عامة وأنه كما إجازة عامة كاغا أمانة سيفة بي واني إجازة عامة وأنه كما سورانيني وأنه كما كزانيني قال أخبرنا به أبو العباس الهجار قال أنبأنا به الشيخ الصالح الحسين بن المبارك الزبيدي قال أنبأنا به الشيخ الصالح أبو الوقت عبد الأول ابن عيسى بن شعيب الهروي الصوفي shi wannan sufi ne ana wa ambana bi shaykhul faqih abdurrahman ibn muhammad ibn muzaffar ad-daudi qala ambana bi al-imam abu muhammad abdullah ibn ahmad ibn hamuya hamoyi hamuya shine yafi zama daidai ya kenan ba waifi ba asar khasi qala hamuya ambana bi shaykhus salih muhammad ibn yusuf al-firabri قال أنبأنا به الإمام الكبير شيء الفربري وجنب بخاري أبو جرود شيء سبيو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى كوكتي فربري كوكما فربري دكا ولكل واحد من هؤلاء المذكورين إلى البخاري أسانيد كثيرة يتكاغ دمى لمن نال نفدي إن هذه السنادي ما سيوا لبسوهر إزوى بخاري biturkin mutanawwi'a kuma ba ba da hanya ɗaya ba da hanyoyi ma mabambanta wale bihamdillahi asani da ghair hadi kuma ina da wasu isnadai alhamdulillahi ba wannan ba amma shaykh kathirin daga malamai masu yawa ya tulu ta'daduhu lissafa su zai tsawo iktasartu minha ala hadhihi turuq na taƙaita a wannan hanyoyi li shuhuratiha saboda ita tafi shahara wa uluwiha kuma hanyar nan ta firabri saboda daukakuwar sanadinta saboda daukakuwar sanadinta sanadul ali shine wanda aka samu mazajen sanadi yan kada wa kullu ma qallat rijaluhu ala duk sanadin da ya zama mazajen shi yan kadan ne shine alil islam wa dinduhu zaka lazi qad nazala kishiyar sanadul ali wa shine annazil shi kuma wanda aka samu mi yawaito su rijalus sanad din kenan sai a ce mai isnad wanda yake nazil to su wajen malamai suna cewa kenan wa qalbul ulul sunnati suka ce kenan neman ulul sanad wannan sunna ne ta su malaman hadisi saboda ai kaga daukaka ne a samu tsakanin ka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu mutane waɗanda suke masu yawa wannan ba karamar daukaka bace aka tambayi Ali ibn al-Madini halin yana kwance bashe da lafiya aka ce menene abin da kafi so yace in samu gida ba kowa da kuma isnadul ali da isnadi wanda yake ali madaukaki shi yasa Imam al-Bukhari a cikin sahihina shi yana da sulasiyat wanda suke guda 22 guda 22 sulasiyat nashi yana da kuma an mafi nuzuli kin shi mafi zamantawa nazil shi kuma shine wanda tsakanin shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutuntar shi kuma kwaya ɗaya ne a cikin sahihina shi kwaya ɗaya ne su kuma wancan sulafiyat wanda tsakanin shi da ma'aiki mutum uku ne kawai shi kuma guda 22 yace wasammaitu hada alkitab almubarak wannan littafi albarka na ambace shi bitajrid as-sari da cewa at-tajrid abun tsiraitarwa daga isnadi as-sari wanda yake tsantsa nake nan gundarin matani li hadithul jami' as-sahih wal mas'ul min Allah ta'ala abinda nake roko daga Allah an yanfa'a bi dalika ya amfanar da wannan nusa wanda take tafi rabri ita ce da sauran waɗannan nusakh wanda zaka samu cewa nusakh na Bukhari sun bambanta daban-daban wannan firabri wanda malai yace ya fifita nashi saboda yayi ruwaya ya karanta gaban Imam al-Bukhari su biyu ya karrara wannan shine Abu Abdullah Muhammad ibn Yusuf 320 yaros akwai nuska ta kushmihani wanda shi kuma kushmihani shine Abu al-Haytham Muhammad ibn Makki kushmihani 317 yaros akwai nuska wacce take ta al-Mustamli zaka gan kana laika shukra sai a ce wa fi Mustamli kaza shi kuma shine Abu Ishaq Ibrahim al-Mustamli ya rasu shi kuma 376 sai kuma ta ibn asakir al-imam al-allama abul qasim ad-dimashqi shi kuma ya rasu 571 sai kuma ta karima wata mata ce bintu ahmad ibn muhammad karima ba a shaykhatul fadila in ji zahabi yace a shaykhatul fadila to yi don a shaykhatul fadila karima ita kuma 465 ta rasu sai ta asili akwai nuska ta asili shi kuma asili abu muhammad abdullah ibn ibrahim al-maliki shi kuma 392 sai kuma a ta al-qabisi abul hasan ibn ali ibn muhammad shi kuma 403 sai kuma ta al-mirwazi shi kuma 371 abu zaid al-faqih muhammad ibn ahmad al-mirwazi sai kuma ta ibnu abi zar sai kuma ta abi zar afun ta abi zar ta abi zar shi ma haka shine abu zar abdurrahman ibn ahmad al-harawi shi kuma ya rasu 371 to waɗannan nusafin da ma sauran su sune waɗanda suka zamanto sun yawaitu musamman ma a lokacin al-hafizul yunini a lokacin da shi kuma al-hafizul yunini aka samu wannan bambantuwar nusafin wancan karima ce wajen shi ta karima ce wancan ta abu zar wancan ta kaza kaga yanzu akwai bambance bambance na waɗannan nusafin sai ake samu ikhtilaf to wannan sai ba yake nan zuwa gani ijtihadin da shi yayi tattara wajen nuska 14 ya kuma yi muraji a sojan su 11 shikenan al-hasidul yunini sai kuma aka yi dace a lokacin shi kuma ibnu malik sahibul alfiya siboyi na zamanin shi shi kuma yayo bulaguro daga andalus yayo rihila yayo hijira zuwa damask to a lokacin sai aka hada majalisi na manya-manyan malaman hadisi wanda al-hasidul yunini yana jagoranta wannan majalisin sai kuma ga shi ibnu malik yanzu wannan nuska din wanda shi al-hasidul yunini ya kokarin hadawa sai aka zo aka rarraba da nusaf a hannun dukkanin wannan malaman hadisi yanzu sai ya dinga karantawa shi kuma ibnu malik yana saurare duk gurin da aka zo kaza sai tambaye su inda ke da magana bangaren kenan mi inda aka yi sabani wajen malaman nahwu cewa wannan abin wasu suna cewa kaza sai inda aka yi sabani to yanzu sai su tambaye shi sai tambaye su wannan ruwaya ta tabbata haka a lokacin kenan in ta tabbata hafizul yunini sai ce kwarin ka ta tabbata to a lokacin shi kuma ibnu malik sai ce to kenan wajihinta kaza ne kusata wanda kuma kenan ya ga cewa lalle tana da bukatuwa zuwa ga komawa malaman nahwu sun yi sabani ruwayar da akwai kenan maganganu na bangaren lugha to kuma wannan yace sai ya rubuta a wani juz'i in na koma gida kuma sai in bincike wannan sai a wannan zaman sai da aka yi zama ɗaya bayan ɗaya da wannan manyan malaman hadisin sai da aka yi wajen zama 71 wajen majalisi 71 aka tabbatar wannan to shine al-hasidul yunini da ibnu malik wannan juz'in da yake faɗi shine sai wannan shawahidut tawqif wa tafsil mushkilat jami'us sahih sai tattara waɗannan wanda me zaka samu cewa kenan malaman nahwu sun yi maganganu akai to shine sai wannan kenan shine juz'in sai tattara kenan shawahid at-tawdih wa at-tafsil mushkilat jami' as-sahih sai tattara waɗannan shi ibnu malik kenan jamaluddin kenan ibnu malik al-andalusi sai tattara wannan amma a lokacin ya hijira daga can yazo ina yazo damashq to shine sai hada wannan shi yasa kenan nuska ta al-hasidul yunini sai ta zamanto tana daga fiyayyun kenan nuskoki wanda aka yi muqabala shi akan wannan zaka ga kenan iya daga wanda yake mafificin kenan nuska saboda mi yanda kenan al-hafizul yunini aka ya bibiye ta haka waɗannan ruwayoyi daban-daban sannan kuma aka zo ga ibnu malik wanda yake gwani bangaren nahwu kenan shi kuma aboki ne na al-hafizul yunini abokin shi to sai kokarin kenan wannan sai zama nuska shi ta samu daukakuwa sai zama nuska shi ta samu daukakuwa shine wanda qasallani a irshadus sari shi sai amfani da nuska yuniniya da ita ce kenan matanin da ya amfani da shi na wannan nuska ta hafizul yunini shi yasa shi sharhin irshadus sari malamai suka ce abinda zaka fa'idanta bambance bambancen nuska na bukhari a nuska kaza kaza zo a nuska kaza kaza zo to wannan zai amfana da kai kamar yadda fathul bari zai tattara ma hafiz lafuzza daban-daban har ma wanda baka samu ba wanda bukhari bai kawo a nan sai fassara ma lafazi kin to shi kuma zaka karu ta nan gurin saboda haka kowanne kenan da bigiran shi kamar yadda sauran shuruhu ma zaka samu abubuwa na daban na ruwa a karkashin wannan wal mas'ul min Allah ta'ala yace abin roko daga Allah subhanahu wa ta'ala an yanfa'a bi dalika Allah ya amfanar da wannan wa yaj'alhu khalisan li wajhil karim ya sanya wannan abin ya zamanto nayi a tace dan Allah subhanahu wa ta'ala wa yusliha li maqasid ina roƙon Allah ya gyara manufata wal a'mal ya gyara ayyukan mu bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam da dan alhurma ta kenan matsayin manzon sallallahu alaihi wasallam wa hadha hina shuru insha Allah ta'ala yace wannan kuma shine lokacin shiga cikin kenan mi littafin insha Allah anan gurin sai malam yayi amfani da tawassuli da kenan zati na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma hadisan da suka zo dangane da tawassuli da zatin manzala sallallahu alaihi wasallam dukkin su basu tabbata ba. Shaykhul Islam yayi alqaidatul jalila fi tawassul wal wasila, duka ya kawo wadannan a ciki, ya faɗi illolin hadisan duk basu tabbata ba. Saboda haka kenan ba a sani ba yin tawassuli da zatin manzala sallallahu alaihi wasallam gun sahabbai tare da babu wanda ya kai sahabbai kamnar manzala sallallahu alaihi wasallam. Wadannan kulafa wanda manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ina umartanku da bin sunna ta da sunnar su, kaga a tare da su ba a sani bane yin tawassuli da zati na manzala ko matsayin manzala gurin Allah subhanahu wataala, tare da babu wanda ya kai matsayi gurin Allah, babu wata halitta da take da matsayi gurin Ubangiji kamar kenan zati na manzala sallallahu alaihi wasallam. Allah bai halicci halitta ba mafi daukakuwa a gun Allah subhanahu wataala kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka amma Allah bai bautar da mu da yin tawassuli da mi jahi na manzala sallallahu alaihi wasallam, shi yasa wannan tawassuli din tawassuli ne wanda yake na bid'a. To amma yanzu a nan gurin malan da ya amfani da wannan tawassuli wanda kuma mun sani a fili yake wannan tawassuli ne wanda yake mai na bid'a, to ya nuna kenan sai a ce shikenan ya zama dan bid'a, sai a ce ya zama dan bid'a, to kaga mahallin da dole ya zamanto mutun ya tsaya ya yi taka tsantsa a karkashin irin wannan malami ne sai ya fada cikin kuskure wanda yake na bid'a a kokarin shi na ijtihadi, to yanzu ya zama dan bid'a. To kaga abin da su waɗannan madakhila ko kuma misali jama'atul jarh wa tajrih da ake fadi ko kuma haddadiyya ko ma kowane irin suna dai zaka ba su yan zafin kai, masu da awu sune salafawa sune yan salafiyya da sun ji malami yayi kuskure sai su ce dan bid'a ne, wane yayi kaza, wane munharifi ne, wane sai ta dura mushi a shari'a da zagin shi wai wajibi a kore mutane daga wajen shi, wajibi a bayyana kuskuren shi, wajibi a yi kaza, tare da kuma su da kansu ma ka'ida ba su tabbatuwa a kanta. Wanda bai bid'antar da dan bid'a ba shi ma zama dan bid'a, kuma jagoran nasu hana Kaduna shi yake faɗi walati ne yake cewa shi a wajen shi malam Jafar malam Albani wannan shahidai guda biyu yace shi a wajen shi waɗannan ahlus sunna, amma kuma su matasa abin mamaki ga su a markazin shi sun zo su kuma a wajen su waɗancan manya manya sun suna cewa ma ba su ma taba ba ma zama ahlus sunna. To yanzu me yasa shi tunda shi a wajen shi ai ba me yasa ba su bid'a antar da shi ba, saboda dan me shi zai rada in bid'a kaza, kaga abin san kai kawai wai da zaran wani malami ya ce shugaba kaza ba daidai ba ko an yi magana kan munbari ya zama dan bid'a, ya zama mulhidi, ya zama munharifi, ya zama kaza, dole a tsawatar mu mutane akan shi. To kaga wannan kuskure ne, ba karamin kuskure ba. Abu Zaid al-Qayrawi ne a cikin littafin shi Al-Jami'u fi Sunan wal Adabi yake cewa wa min qawli ahlus sunnati annahu la yu'dharu man wallahu ijtihaduhu ila bid'a, yace yana daga magana ahlus sunna ba su ba da uzuri ga wanda ijtihadin shi ya ja shi zuwa ga bid'a, lianna al-khawarij ijtahidu, yace saboda ai khawarij ijtahidu sun yi ijtihadi, ijtihadu sun yi ijtihadi farami uzuru kuma ba a ba su uzuri ba khawarij, wa kharaju bi ta'wilihim an as-sahaba, wa kharaju bi ta'wilihim an as-sahaba, sun yi khuruji da ta'wilin su sun ma sahabbai khuruji, fa sama'a rasulun mariqina min ad-din, kuma kaga manzala sarsa ya kira su mariqina min ad-din, wa ja'ala al-mujtahid fil ahkam ma'juran wa akhata, sai yasa wanda ya ijtihadi a hukumce hukumce za a bashi lada koda ko ya kuskure. To a nan gurin kuskuren da Allah cikin shi da rahama ya fada kai wanda la'alla su dau magana shi, su khawarij ba malamai bane, su khawarij ba jahilai ne, manzala sarsa ya fadi. Saboda haka ba da bambanci da khawarij da wanda yake malami ba, inda za a ba khawarij uzuri, saboda su khawarij jahilai ne, manzala sarsa ya fadi sufahul ahlam, to yaushe za ka dauko kuma kuskuren da wani malami yayi ka kawo akan wannan. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wala raiba annal khata fi daqiqil ilm maghfurun lil umma, ba shakka kuskure a zurfin ilimi ana ma al umma rangwame, wa in kana zalika fil masail al ilmiya, ko da kuwa a tauhidi ne, walaula zalika la halaka aktar fudala al umma, kai ba da haka ba da mafi yawan masu daraja na al umma da sun halaka. A risala ta ma'arijul usul yake cewa katirun min mujtahid salaf wal khalf, diyawa daga masu ijtihadi na salaf da khalaf sun faɗi maganganu sun aikata aiki wanda yake bid'a, wala mai alamu annahu bid'a, ba su san ba bid'a ne, in ma li ahadithin da'ifa, ko da hadisai da'ifai kamar yanda nan mali zanu hasaya suka yi zatan mi tabbatattu ne, to kaga akan me ya ginin wannan, saboda zato ingantacce ne wa imma li aya fahimuha minha ma lam yard minha ko kuma ayat da suka fahimtar da bata zo ba akan wannan ko kuma wani ra'ayin da suka gani alhali a mas'alar da ko sun nasu sukan da basu cin musu ba yace to wa idza taqar rajulun rabba in mutun yaji tsoron ubangi mastaqa gurgurun iko da kalfi kauli ya shiga fadin Allah rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana zahabi yace walau anna kullam man akhta da ace duk wanda ya kuskure fi istihadihi ma'asihat imanihi tare da inganto imanin shi wa tawassihi littiba'il haqq tare da kirdadan shi akan bin gaskiya ahadarnahu zamu watsar da shi wa badda'nahu zamu ce dan bid'a ne laqalla man yuslimu min al-a'imma da kadan ne daga limaman shari'a zaka samu wanda zai kubuta yace wa inna ma yamdahu al-alim bi kasrati malihi min al-fada'il kai ana yaban malami ne wanda fazala da take tare da shi fala turfanil muhasib karka buce ka binne kyawawa saboda wani kuskure wanda Allah raja anha wata kila ma malamin ya dawo wa qadir rasulullah bi istighfari al-wusa Allah zai iya gafarta me saboda bada kokarin shi fi talabil haqqi wajen bin gaskiya to kaga dukkanin inda haka zabi yace walakin idza akhata imamun ijtihadi sai dai kuma in muka samu malami ya kuskure a ijtihadi la yan bagi lana annan samu hasina bai kamata mu mance kyawawan shi wa lughati ma'arifa mulillibe ilmin sa balla sarfir lahu wa la atziru an sai mu nema mai gafara mu bashi uzuri saboda haka wannan abin Allah ya ji kan malam kuskure yayi akan wannan haka aminu shaqibi yace annal alima yastahidu fi ma yasubu fi ijtihad yakan iya kuskure cikin abin da ijtihadi yana saukaka a ciki yace to kuma in ya wala ya khafa anna shurutul ijtihad la tashtarut illa fi ma fihi majalan lil ijtihad wal umurul mansusa fi nusus min al kitab was sunnah saboda haka kenan in an samu irin wannan kuma bai halitta inda ya kuskure mu bi shi kenan yanzu anan gurin wannan kuskure da wannan malamin hadisi yayi sai mu dora shi akan wannan kaidodi sai kuma mai tarbiya ta cewa dukkanin malamin da ya kuskure ba kawai da yayi kuskure ba za mu bada shi ko a fitar da shi daga sunna ko ayi kaza kamar yanda waɗancan su suke yi Allah ya shirye su Allah subhanahu wataala kare addinin shi daga sharrin waɗannan mutane arama muna tsira muka ji saboda haka sai malai ya ce babun ko babu ko babu kaifa kana bada'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce babun abu sawa na fanda sai aka gina mu ce babun ha babun ina mubtada ha mabu sai aka ce babu aha kenan saboda idafa sai aka shahe mi tanwin go sai aka shahe tanwin kenan babu kaifa kana ai aka ce babu aka yi waka eh kaman wace ko kuma a suka ce wannan litti udad ne dan lissafi ne saboda haka bai da wani muhalli mala yace babu ne kenan wannan babe ne babun wannan babe ne kaifa kana badul wahyi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babun wannan babe ne mi wanda yake na jawabi akan fadin mai fada cewa kaifa kana badul wahyi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma babu kaifa kana badul wahyi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu wannan babe ne kaifa kana badul wahyi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kunshi yaya sabkar wahayi ya kasance ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaya sabkar wahayi ya kasance ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu sawala tsari aka sabkar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wa anuska ta asili da kuma Abu Dharr su kenan ba tare da babu ba su kawai kaifa kana badul wahyi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaya farkon wahayi yaya farin wahayi ya kasance fara sabkar da wahayi ya kasance gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan su ba tare da mi ba ba tare da babu ba me yasa Bukhari anan gurin bai yi ba kitab ai zai ce kitab kaza sai nan kuma sai ya ce babu me yasa bai ce kitab ba saboda babu ɗaya ne kawai kaga an kitab abinda ake kawo babu a karkashin aka fusul fusul a karshe aka misali misali a karkashin go aka furu a karkashin misali
an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa فمن كانت هجرته الى دنيا ينسبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه امام البخاري نعم اها تو اكرمت
bayan kowanne
eh to shikenan ana ku mi ya kawo
kitabu bari ruwai idi aka ce ba a ce babu
to sai aka ce kai fa kenan ba a kawo ba babu go eh to wannan babu matsala su kenan shi yasa shine bambance shi wannan da wancan tunda kitabu wanda shi malam ya kawo a ciki kitabu wajen 300 wajen 160 kitab a asalin sahih kitab 160 ne kuma babu wanda Bukhari yayi wajen babe 3450 wannan babe kaza akwai baban da kuma ba tarjuma babe yake kawo to amma dai na an kawo kitab aka kawo kuma babu anan wannan shine ban san mawqifin sa so da shi anan gurin abinda suka ambata kenan a wannan na farko babu kitab kenan babu kaifa babu kenan sai ya yi wannan sai bai kulla babu ba a kitabu anan saboda kenan babu guda ne a ciki babu abuwa ba a ciki in dai lafazin hadisin duk ɗaya ne babu damuwa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mala yace daga Umar ibn al-Khattab daga Umar ibn al-Khattab bin Abd al-Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qurt bin Rizah bin Razah bin Abdullah bin Ka'b bin Lu'ay al-Adawi al-Qurash nasabar shi tana haduwa da manzalla wajen Ka'b mahaifin shi kuma Hatama sunanta kenan Hatama bintu Hisham bin al-Mughira bin Abdullah bin Amr bin Makhzum bin Yaqza bin Murra bin Ka'b a cikin sahabbai aka ce babu wanda sunan shi Umar ibn al-Khattab in ba shi ba alhali kuma da akwai daban-daban Umar wajen guda 23 wanda suke daban-daban kenan banda wanda yake na Amr saboda haka kai fa kana bada ulwai a shekara ta nan sayyidina Umar ya musulunta a shekara ta nan Hamza ibn Abdul Muttalib ya musulunta shekara ta biyar bayan turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sami'tu rasulullahi al-kunyatu Abu Hafsin shekara ta nawa ya bar duniya 23 ya shahada sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa innamal a'malu kadai al'amalu ayyuka wadanda suke na maganganu ko na aiki na gangan jiki farilla ko na nafila binniyati ana lura da niyoyinsu ko kuma binniyati suna ingantuwa binniyati da niyoyin da aka kyautata ko da kyautatuwar niyoyinsu binniyati suna zamantowa ingantattun ayyuka binniyati sababin niyyar da aka kyautata saboda dukkanin abin da ya zama babu ikhlasi ciki kenan Allah subhanahu wata'ala baya karɓar shi sai an samu al-ikhlas an samu mutaba saboda haka binniyati suna ingantuwa sababin niyoyinsu ko kuma binniyati ana nura ne da mi niyoyinsu manufofinsu ko dai niyya ya zamanto bambanta abu na ibada da abu na al'ada kamar yadda malamai masu kula da hakam suke kawo ko kuma ya zamanto bangaren malaman suluki kenan niyya al-ikhlas kenan dukkanin aiki na ibada ana nura da manufar bawa shin dan Allah ne bawaye shine muhallin dubin Allah subhanahu wataala wace manufa ta sa kai saboda ubangiji ko kuma saboda duniya kai shi shin me ka nufata cikin wannan aikin da kai babu yanda za ka tsaya sallar azhur
amma manufarka kuma kwata-kwata la'asar ce za ka yi ko kuma azumin farilla kamar da shi azumi na nafila ko azumin kaza kenan bin niyyati kowanne bin niyyati ana lura da niyoyin wa innama li kulli mar'in ma nawa kuma kadai li kulli mar'in ko kuma lalle li kulli mar'in yana ga kowanne imru mutum namiji yake ko mace ma nawa abin da ya zamanto ya kyautata niyya shine abin da zai samu ladan shi mana ba zai samu lada ba sai abin da ya zamanto ya kyautata niyya dukkanin abin da ba dan Allah ba yi to ba zai shiga ba ciki sai yasa sai aka zo da inna ma wanda suke nuni akan hasa takaitawa kenan kadai abin da mutun zai samu sakamakon shigon ubangiji shine manawa abin da ya zamanto ya kudurta dan Allah ya kyautata niyya shi dan Allah faman kanat hijratu ila dunya yusiba dukkanin wanda ta zamo hijrar shi da ila duniya yusibu ya yi ne zuwa duniya da yake son ya samu kenan a zahiri ya yi aikin kamar dan ubangiji ya yi shi saboda aiki ne daga ayyuka waɗanda ake yin su don taimakon addinin Allah don taimakon kenan manzo sallallahu alaihi wasallam to sai zama ya yi hijira a zahiri kamar yadda ake yin ta don saboda Allah amma kuma a batini ba dan Allah ba to da yawa daga aiki da aka suranta shi tamkar aikin lahira yakan zamantawa aikin duniya akan lissafa shi a diwani ne abin duniya saboda munin niyya to faman kana duk wanda ta zamanto hijratu hijrar shi da ya ciratuwa daga makka zuwa madina ko ciratuwa daga garin kafirci zuwa garin musulunci ila duniya yusibuha yayi ne ila duniya zuwa ga neman duniya yusibuha da yake son ya samu au ila maratin yankihuwa ko ya tazawwajuwa ko kuma yayi ne zuwa ga wata mata da yankihuwa dan yake neman ya aure ta yanki huwa yake neman ya aure ta ko ya tazawwaju yake neman ya aure ta fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi to hijrar shi takan komawa zuwa ga wannan abin da ya dan shi kenan ba dan Allah subhanahu wataala ba to wanda kuma ya hijira ila ma hajara ilayhi zuwa ga abin da ya dan duniya dan auren mace ko dan neman kudi ko dan kaza shin yana da lada anan ba shi da lada sai kuma ya aikata abin da ake yi ma Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma sai zamanto manufar shi duniya ce ta ja shi zuwa ga yin wannan shi ma kuma laihi ne mutum ya zamanto ya aikata aiki na ibada amma bai yi wannan aikin ba sai dan wani mata'i wanda yake na duniya to wannan kuma bai da sakamako gun ubangiji sannan kuma yana da ma zunubi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala na rashin kyautata manufan shi ga Allah da kuma suranta abu cewa Allah ya niyyar ma alhali kuma a zuciyar shi ba dan Allah ba sai aka ce fa hijratuhu ila ma hajar ilayhi ba ce ba fa hijratuhu ila mar'a ko ila kaza saboda a nuna kaskancin abin tunda dai ba dan Allah ba to kenan amma ambaci cewa abin da ya hijira dan mace ko dan kaza kaskantaccen abu ya ambata nan gurin kenan an girmama abin ko kuma ila ma hajar ilayhi ai akan yi hijira in ba dan Allah bane to za a yi hijira dan wasu abubuwa da dama wani zai dan yi auri mace wani zai dan saboda kasuwanci wani zai dan kaza to kaga a takaita abu daya saboda masu yin hijira ba dan Allah ba manufofin su sun sha bamba sai aka ce to ila ma hajar ilayhi tana komawa zuwa ga wannan abin da ya hijira dan saboda shi saboda haka bashira kenan sakamako gun Allah wanda Allah yana sakauta ma waɗanda suka hijira saboda shi wannan hadisi iya daga cikin hadisai waɗanda suke masu girman sha'ani gurin malaman hadisi wanda ma suna cewa kusan hukumce duk suna kewayo akan waɗannan hadisi da waɗansu hadisai wanda suke makamantansu shi yasa Imam Suyuti yana da risala wanda yayi akan fa'idodi na wannan hadisin ya fito da fa'idodin da sun kai 100 wanda suke karkashin wannan hadisi da risala guda akan wannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah shi ma yana da risala akan kenan hadisin innamal a'malu binniyat shi yasa Abu Dawud yace yakfil insani li dinihi arba'atu ahadith adinin mutum hadisi hudu sun ishe shi al a'malu binniyat wa min husn islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni sannan kuma la yakunu al mu'minu hatta yarda la yu'min ahadukum hatta yuhibba li nafsihi li akhihi ma yuhibbu li nafsihi saboda haka yace to kaga da kuma al halalu bayyinun wal haramu bayyin da waɗannan yace duka suna daga ciki shine asalin ma waɗannan hadisai wanda kenan Ibnu Salah ya tattara guda 26 wanda kuma Nawawi ya cika suka zama 40 ya arba'una wanda kuma ibn Rajab ya ƙara guda goma to Abu Dawud shine ya fara tattaro waɗannan hadisai din arba'unan wannan matakan da biyu Abu Dawud ya fara yayi hadisai guda hudu yace duk abin yana kewaye akai shine Abu Amr ibn Salah shi kuma 26 yayi shibta shiga dalibansa sai kuma kenan Hafiz ibn Sharaf An-Nawawi yayi 40 sai kuma Hafiz ibn Rajab shi kuma ya ƙara sa waɗannan surati kaga saboda muhimmancin shi yasa shi ma Bukhari guri 7 ya kashi kuma a kowane guri ya mai tarjuma shi ta babe da babu Shafi'i da Ahmad suka ce wannan yana shiga cikin sulusi na ilimi Baihaqi yace lalle in har bawa ya zamanto ya aikata da zuciyar shi ko da harshen shi ko da ragowar gababban shi to lalle wannan zai zama ya amfani shi Shafi'i yace kai wannan yana iya shiga ma a cikin sharabi na ilimi saboda haka kenan hadisi ne wanda yake mai girman lamari wasu ma suka ce abinda yasa Bukhari ya bude da shi bai yi tarjuma ba saboda ya zame mushi bai bude ba da wata muqaddima ko kuma da godiya da kuma salati kamar yanda ya gabata a duk masu yin rubutu saboda wannan ya zame mushi shine muqaddima din tashi shi yasa sai fara da shi dan nuni akan duk abinda aka yi shi in ba kyautata niyya ba to gurin Allah subhanahu wataala ba a bakin komai yake ba sai bude da wannan shi yasa zamu ga da yawa daga malamai in suka zo yin littafi hadisi na farko sai su kawo wannan dan fadakar da mai neman ilimi cewa wannan fiyayyar ibada fa shine neman ilimi in har ba ta samu ba kyakkyawan niyya to za ta tashi daga mafificiyar ibada ta koma mafi zamantawa koma bayan sabo na Allah subhanahu saba ma Allah Allah subhanahu wataala ya kyautata niyoyinmu kuma Allah ya bamu ikon yin komai domin sa Allah kuma ya datar da mu zuwa ga karanta abin da yake daidai da kuma fahimta daidai Allah kuma ya amfanar da mu ya kare mu daga karanta abin da ba za mu aiki da shi ba ya rabbal alamin Allah kuma ya albarka ga rayuwarmu yanda kuma muka fara Allah subhanahu wataala ya arzuta mu da kwanuka masu albarka wanda za mu samu mu kai zuwa karshen shi tare da kyakkyawan fahimta Allah kuma yasa ana zawwa karshe yanda aka fara kenan ya zamanto mafi yawa din masu littafin kowa ya hardace Allah ba da wannan iko kuma samu sai asalin littafin ka ashe abinka a gida abinda aka yi sai ka bi kuma tar sai ka bi kenan ana idawa baka da matsala duk kusan ka bibiya ka je da shi insha Allah wannan yana da abinda kware-kware zai taimaka mana sosai ma insha Allah وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كما hanyar da malamai suke bi cikin rabin minti ko minti dai wajen karanta bukhari a sauƙaƙe in ka dauki sai bukhari ne guda daya sai ka dauki hadisi innamal a'mal binniyat ayyamai mai tashi guri bakwai ko to wannan arqam din da ake baka hadisi mai lamba kaza mai tashi sai ka hudu guri sai karanta sai ka ga me bambancin da yake can sai kuma ka hudu guri kaza sai karanta yau sai ka dawo hadisi na biyu shi ma ya maimaita shi guri kaza sai ka dawo to da haka in kama Bukhari sauka ta kai ta sauki kuma za ka mishi sauka mai kyau wanda babu kuma